dugu agu bare bare wannan mayra hari monoki igugwaida iwindaira damu agu haye kan gi kurnye ga iwindaira zanga matakan hajiya fanna kan gugwaidu dugu ancida
turaren wuta abace wanda
duguwo har no kan bare bare ne a gonda sandai annama aga halal a ganda sandai zamu waibor kan da dangalakar can dingaga addino bun bo manne kala waibor kan gogo gorin ga fuora ingano ga himagate am dugin ga kwarbora lakar can diga kan dingaga walan mo hananiyan si aminga ban morun da zibi
kake sha kan shi da wari
ari malam ngwa almiyal koyno anin ga yaddan da amfano kan godugo se wani wana hi jera
turaren wuta anan yannu bankan su gudu turaren wuta a sihana anan sinu gudu turaren wuta dan foyira ba da fundrano nigo dinma turaren wuta ho kaddin makani
dugu haudumdumi lo gase da mu afokul gondo wat kancin se igi him gadan zanga mata kan Fatima Ahmadu ngi wodugo ne ruko ne cida
turaren wutan kala
dugayo dumdumi yannu agonu gaham woni bankare woni da fu woni koyin mu agonu ki tusu gahamga sandal gonu alut gonu maka koyo gonu sandal fleur gonu sandal fomo gonu dus gonu hawi gonu tafarci gonu farci gonu umra gonu dugay ba dai burkan ga dugu bai kan dono ga dugute da manati asihingo goro
wa burfan isihingo goro da mantu dugu wanu wana kai diya wate zanga mataka Aisha Ahmadu almiyal koyo anchida
yanzu da mana da muke ciki a lokacin
kai diya wo kan ra'ir gono dugu dan yanga Kano da harikan da bornin dugo dan bofu hawo kunno ga Kano borga hamu hawo mo ga Kano
jikinka zai yi kamshi
bare bare waibore imin ga sirre fai da waibor cindai wudin seno igona ga dugo wonera zanga mata kan Fatima ta Adamu anirno fahamaida
ato gir iye kan aigo dugay fannora goyno kan ga bori zama aiwo fanno din ra aido na ga koy ga bori yan dondonandi aino gite aibonse mantine hinne mono aginera aigo koy hal zender da aga des koyno mu way bori yan gon kan ga kaga sari aiga koy ga nera irwo dugu nirga hay kutte da irwo din na dugute bori yan ga bani kan irgo gir kunye da bari no da safari irwo irsal fagan da zima bai dugu dai no wuti irsi
mu tsararun ta ne kadan shine mallakan mu
bare bare wannan mai wason aka waibore kuldo zamson waibore kunno goyi dugu inga yubin daira